A yayin da ake dakon ranar Asabar 14 ga watan Juli mai zuwa don gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti, hukumar zabe mai zaman kanta INEC da bakin sakataren ta na mulki Dr. Muslim Omolake ya ce sun shirya wa zaben gwamnan a jihar Ekiti.
We have deployed them and even sensitive materials to all the second local government areas like biro, gum, several forms and the register of voters and all those. We have trained them over 11,000 adult staff who are going to serve.
Dr. Muslim Omolake ya ce sun rarraba kayayyakin aiki a ƙananan hukumomi 16 da ke jihar Ekiti kamar su GAM, takardun cikawa, rajistar masu zaɓe da dai sauransu. Kana sun horar da ma'aikatan wucin gadi sama da 11,000 waɗanda za su yi ayyukan zaɓen.
Election is going to take place in 2,195 polling units.
Dr. Omolake ya ce za a yi zaɓen a mazaɓu 2,195. Ya ƙara da cewa hukumar zaɓe ba za ta yi mirsisi a zaɓen gwamnan na jihar Ekiti ba. Kana ya buƙaci jama'a da su zaɓi wanda suke so don hukumar zaɓen za ta yi sahihin zaɓe. A nashi jawabin babban sufeto janaral na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ta bakin mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mr. Abayomi Sogole ya ce 'yan sanda ba za su mara ma kowa ba, za su yi aiki na tabbatar da tsaro.
The police will remain neutral, the police will not be partisan, and the police will protect everybody willing to participate in the election. The police will protect your vote and make sure your vote counts.
Alhaji Ibrahim Idris ya ce 'yan sanda za su tsaya a kan gaskiya, 'yan sanda ba za su sanya hannu a siyasa ba, 'yan sanda za su kare duk mai son ya jefa ƙuri'a, 'yan sanda za su kare muku ƙuri'unku kuma ƙuri'unku su yi amfani. Sufeto janaral na 'yan sandan Najeriya Idris ya yi gargaɗin korar duk wani jami'in 'yan sanda ya bar aikinsa ya yi shigar sharo ba shanu a cikin siyasa. Su ko 'yan siyasa irin su Chief Tayo Olatubosun na jam'iyyar APC da Mr. Jetin Adebayo na jam'iyyar PDP sun ce sun shirya wa zaɓen na gwamnan jihar Ekiti.
We are very prepared.
We as a party, we are ready.
Jami'an 'yan sanda sama da 30,000 ne aka jibge a jihar Ekiti domin tabbatar da tsaro a lokacin zaɓen gwamnan. Kuma akwai wasu jami'an tsaro daga rundunonin soji, civil defense, custom, immigration da su ma aka kai a jihar Ekiti domin tabbatar da tsaro. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.